الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الخميس 27 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1438 insha Allah zamu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a wannan masallaci a cikin wannan wata mai albarka muna karatu cikin littafin Allah alqur'ani mai girma kuma a cikin suratul tauba karatun da ya gabata mun tsaya aya ta 72 zamu tashi yanzu kuma insha Allah aya ta 73 muna fata Allah ya sa mu dace kafin fara karatu tambayoyin da aka turo tambaya jiya da aka karanta akwai ta biyu a jikin takardar wanda ya rubuto yace mun sha karantawa Allah yana cewa inna Allah la yahdi al-qaumal kafirina bai rubuta shi daidai ba kuma yace sun sha gani kafiri yazo ya musulunta eh abin da yasa shine kuna so ku fahimci alqur'ani da ka ba a gaban malamai ba shine matsala da kun je gaban malamai da za ku sha karanta inna Allah la yahdi al-qaumal kafirina kuma ba zai dame ku ba don kun ga kafirai suna ta musulunta ba zai dame ku matsala shine kuna auna qur'ani da ka sai ku fahimta in kun ga garwan larabcin sai ku dauka ba za ku je gun malamai ba dan haka a je gun malamai za a gane abin da ake nufi insha Allah wannan ko bayan yayi sallama yace bayan yayi addu'an alkhairi yace shin kamar yadda a kwanaki akwai mata masu sarin kamar yadda ake cewa kai akwai mata masu farin kafa wanda in mutun ya aure su komai nasa da ya mallaka in mutun ya aure su komansa zai ta menene yana da nufin ko zai ja da baya ko wani abu wani abunsa wato komansa zai koma baya wai haka ne komansa zai ta komawa baya in mutun ya aure su komansa zai ta komawa baya haka ne yace to in haka ne in Allah ya jarrabi mutum da auren irin waɗannan mata wani hanya zai bi don ganin abin bai yi tasiri ba da zaran mutum ansa anan shine insha Allah da zaran mutum ya soma jin cewa arzikinsa ya koma baya saboda matar da ya aura to san cewa ya kama hanyar fita daga addinin Allah ya kama hanyar fita daga addinin Allah babu wata mace mai farar kafa in mai farin launi ce dama farin kafa za ta yi mana yawa saboda haka kawai babu wannan illa camfi kuma shine at-tiyara kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce at-tiyaratu shirk camfi shirka ne shirka kuma Allah baya gafartawa kafirci ne kai tsaye don haka ya ce haka ne to ba haka bane ba wata mace mai farar kafa wadda take sa arzikin mutum ya koma baya haka in mutum yayi aure arzikinsa ko yayi auren ko bai aure ba a daidai wannan lokacin zai koma baya ko yayi saboda haka Allah ke raba arziki kuma shi ke bayarwa bai da alaka da auren mata ko auren wata mata ko sayan wani abu babu da alaka da wannan wanda duk ya alakanta arziki da auren mata ko aifan wani da ko wani dabba da yake da shi da ya alakanta shi da wannan ya zama mushriki in bai tuba ba don haka dole a sanar da shi in ya san wannan ya saki maimaitawa ya zama mushriki don haka Allah ya kiyaye wannan ba gaskiya bane wannan bayan yayi sallama yace ana bin sa Azumi na wancan shekaran bai samu ya biya ba saboda bashi da lafiya yazo abun nan saboda bashi da lafiya in yazo biyan in zai zo biya zai ciyar ne ko ba ciyarwa a ba ciyarwa saboda ai bashi da lafiya yace mutumin da bashi da lafiya ba wani abu a kansa bashi da lafiya uzuri ya kawar sannan tambaya ta biyu okay ta mace ce suna tare da mijinta da rashin lafiya ya same ta na shafar jinnu sai yayi wa iyayenta waya su zo su dauke ta sai suka zo suka dauke ta daga nan bai sake zuwa ba har Allah ya ba ta lafiya tace yanzu ya za su yi da shi a ka'ida dama in mutum iyalinsa ba ta da lafiya bai kamata ya yi waya iyayenta su dauke ta ba haka kuma iyaye bai kamata su je su dauke ta a karan kansu ba wannan bai dace ba yakan kawo matsala a aure shine daukan dawainiyanta yake kansa wasu iyayen suka sun ce dole a dawo da mata gida daga nan sai wasu abubuwa su rinka faruwa duk mutum bai dace ya rike matar da yarsa da ya aurar da ita ya rike ta gida ba haka kawai sai in wani uzuri na dole da ya zama to saboda haka sai in ma da yarjejeniya ne ko aka ga a saboda maslaha ko ita kadai ce a gidan nan kuma ga iyayenta za su kula da ita aka yi shawari aka ta ajiye to duka biyu za su hada hannu wajen taimakon jinya ko miji ko mata kowa yana iya kokarin sa da addu'a har Allah subhanahu wataala ya ba ta sauki wannan shine abin da ya kamata amma tun farko kawai yayi wa iyaye waya suka dauka gaskiya bai kyauta ba bai kyauta ba don ana samun irin wannan miji kawai sai yayi wa iyaye waya ko ya fita sha'anin mata don ba ta da lafiya wani karon kuma sai a samu iyayen da suke matsawa su dole sai sun dawo su wannan duk ba gaida bane gaskiya da yawa irin wannan abubuwan aifar da matsala suke yi to yanzu tunda ta samu lafiya ya za su yi da shi a wannan ko ba Allah su yi kaba mana sai a gida ai a gida za a tattauna ya za a yi a gyara wallahu ta'ala alam wannan ko bayan yayi sallama ce malam menene hukuncin addu'o'i da ake yi a cikin witiri wato al-qunuti shin ya halatta mutum ya ƙara wasu addu'o'i kyawawa bayan wacce ta zo wacce ta zo ta a cikin hadisi da wasu littattafan fiqihu waton Allahumma hadina fi man hadait zuwa ƙarshe ko kuma ita kadai kawai mutum ya kamata yi sai yayi ruku'i domin an fara cewa wai muna bid'a a cikin addu'o'inmu na witiri yawanci irin waɗannan abubuwa zaka ga al'umma idan suka duba idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar abu kofa a bude ba kaidi kuma ba karo da nasi inda za ka wasu addu'o'i wanda suka saba da shari'a ko a kunuti ko ba a kunuti ba wannan ba daidai bane bai halatta ba amma Annabi sallallahu alaihi wasallam shin yayi addu'a lokacin da ya kunuti ko kuma da ya karanta wannan shine ya karantar da Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu kunuti ya karantar da sahabbai kunuti sannan shin za a yi addu'o'i kunuti shine ai za ka samu ma wani sa'i bukatar da ta sa mutane suke kunuti wani abu ne daban yanzu misali idan wani bala'i ya faru wasu al'umma sai suna son su yi addu'a sai suka yi kunuti suka karanta wannan addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar ya koyar wannan bala'in suna son su gaya wa Allah ya kawar da shi sai ya zama laifi ta yi kunuti dalilin irin wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wata guda yana kunuti saboda me saboda wasu abubuwa da suka faru ga al'umman musulmai amma sau da yawa mutum idan ya kalli abu kawai sai ce abu kaza bid'a ne ba dama mutum ya ce abu kaza bid'a sai nassi ya zo malamai sun tabbatar cewa abu kaza bid'a ne lura da nassi malamai ne suke tabbatar wa mutane abu kaza bid'a ne duk abin da ya karo da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya zama kirkire a cikin addini shine bid'a kamar da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar amma ko ba kowane abu kawai sai a soke shi a ce bid'a ba a sai an bididdige an yi tambaya an ce yaya ne wanda wata rana Sheikh Jafar rahimahullahu ta'ala yana amsa wata tambaya wasu mutane sai suka ce tahajjud ma bid'a ne mana yace kawai saboda ba su da tilawa ne ba za su iya fitowa su yi tahajjud ba shikenan kawai suka ce bid'a ne wai don kar'ayi ba za su iya bane sai suke so su hana wanda suke yi kuma su irin wannan abubuwa yana faruwa gaskiya ya kamata mutane a rinka mai da hankali kafin a yi magana mummuna akan abin da al'umma suke yi duk abin da kuma ba sunna ba dukkan alkhairi ya taru cikin bin sunna sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya saba da sunna wannan kuma dole a bar shi wallahu ta'ala a'lam wannan bayan yayi sallama da fatan alkhairi yace tambayar sa ita ce shin a wani yanayi ne shari'a ta amince a yi family planning dogaro da fatawoyin malamai ahlus sunna bisa koyarwar alqur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam inda malamai suka ce ya halatta a yi family planning abuna malamai akwai fatawoyin abuna manya-manya malamai in malamai magabata kam can babu wani abu da suka ambata na dalilin family planning kuma malamai baya-bayan nan da ke a lokacin ne abun yake tarewa to sun yi fatawa lajana ta malamai sun hadu da rabita duk suna da fatawa akwai littafi na aljibali wadda ya rubuta shi a harshen turanci amma yawanci yana kawo hadisai da larabci ana rubuta su da larabci ana rubuta su da turanci na manta chati na littafin sosai ba concept of family planning ba wani abu dai haka makamancin wannan so wannan littafin akwai shi a cikin triple IRD din nan yayin maganganu da suka dace ha da fatawoyin ya kawo kuma su ne wa'annan fatawoyi su Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen da fatawa lajana da'ima ta fatawoyi duk sun yi ittifaki abinda kawai zai sa a yi family planning shine in likita ko likitoci suka ce wannan matar ta cancanta lura da lafiyarta ko kuma yanayin hatsari in ta haihu ya kamata a dakatar da haihuwanta zuwa wani lokaci ko kuma a dakatar da haihuwanta dindindin suka ce wannan wajibi ne a wannan gurin ya halatta yi suka ce Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani shine ya kari cewa kai likitan ma sai in ya zama musulmi wanda ya faɗi wannan amma su sun ce in dai kawai amintattun likitoci ne an san sun san wannan bangare kawai suka yi bayani akan wannan ya halatta so bayanan likita wanda abun da ya shafi lafiya sai kuma inda sashi suka ce idan mace ta haifi ƴaƴa da yawa har ya zama aka gano cewa zai yi illa ga aihuwanta tana da ƴaƴa da yawa zai yi illa ga aihuwanta ci gaba ko kuma ga lafiyanta nan ma suka ce in likitoci suka bayyana duk dai abun ya shafi kawai bayanin likitoci da lafiyar abuna nan ne wannan shine babban dalili da malamai suka ce amma duk wani abu na cewa a'a za a yi kaza ko kuma a saboda ƴaƴa kansu yawa kuɗin makarantansu ko kuma a tsarin kazansu ko menene duk wannan kawai an fake da shi ƙarƙashin aya yayi karo da aya kuma yayi karo da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yawa don Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a wa Anas ibn Malik ya aifi ƴaƴa 100 kaga tarbiyyansu da haddace alqur'aninsu da karatunsu duk wannan ya shafi a hannun Allah subhanahu wa ta'ala yake mutum zai yi addu'a zai yi abin da yake shi yasa su magabata daga an samu juna an samu ciki suke yin addu'a na tarbiyyar yara don haka ba wani dalili sananne sai waɗannan abubuwa da malamai suka bayyana na lafiya ko rashin lafiya ko ga wanda ake shayarwa ko ga wanda yake ciki ko ga ita uwa da take ɗaukan ciki in likitoci sun tabbatar da cewa ko wanda ake shayarwa ko wanda yake cikin ciki ko kuma ita matar ya kamata a dakatar ko kuma ya kamata a dakatar zuwa wani lokaci ta huta ko a dakatar dindindin suka ce wannan ya halatta za a iya yi wallahu ta'ala alam in ban da wannan sun yi ta maimaitawa lura da hadisai da ayan alqur'ani babu inda aka ce a family planning babu dalilin a duniya don duk wani dalili da za a kawo za a samu kawai fadin Allah ne wala taqtulu auladakum khashyata imlaq wannan khashyata imlaq din duk shine wallahu ta'ala alam wannan bayan yayi sallama yace tambayar sa ita ce menene matsayin sadakan uku da sadakan bakwai wanda ake yi wa mamaci a musulunci duka wannan babu su a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai wannan al'adu ne aka kawo su ba a taba nuna inda duk mamaci kullun kawai addu'a yake bukata in yi kwana uku ayi addu'a ayi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ko ayi sadaka ko bakwai ko 40 ko kaza wannan duka wasu al'adu ne suka kawo su babu sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam cikin wannan wallahu ta'ala alam wannan ita menene matsayin kai addu'a bayan ka gama ka shafa fuskarka in ka shafa fuskarka wannan anan ma an taɓa bayani akan haka cewa an samu hadisi wadda mai martaba hasan cewa ya halatta in mutum ya addu'a zai iya shafa fuskarsa wallahu ta'ala alam wannan ce bayan yayi sallama yace ni ne wato shine ya kwanta yace a masallaci abunan ba wannan tambayar ba wannan akwai sauran duba ta wannan ce menene matsayin aikin hajjin mutum wanda sai da ya bada cin hanci kafin ya samu zuwa aikin bai halatta a rinka karban cin hanci a hannun alhazai in za su je aikin haji ba wasu mutane da yawa zaka samu sun damar da kansu cikin wannan yawanci a shekarun baya da suka wuce yawanci ko a nan garin an san an shafa ma da yawancin hanci wajen sayan kujera da sauransu wannan bai halatta mutane jami'an alhazai su zamanto suna yin irin wa'innan abubuwa ba alhamdulillah a yanzu an samu sauki da jagororin gurin suka tsaya suka daje aka samu kuma taimakon Allah suka tsaya kawai lura da harkan talakawa alhazai wannan shine abin da jagororin gurin a dai wannan jihar suka tsaya akai musamman shi sakataren alhazai gaskiya yana da himma wajen wannan a ba tunanin abunan a jihar Gombe kusan ita ta fara kawo abunan tana daga cikin jihohi na farko wanda suka dauko Gombe ko Makka sannan in baɗi ta zo in Allah ya sa ana raye waɗanda suka ɗau Gombe bare sai an lura da su an ba su kujera yawanci wannan jihar Gombe ko abunan jami'an National Health Commission ta ƙasa sun taɓa faɗa a Madina cewa lallai wannan mataki irinsu za su ɗauka to duka wannan don a gujewa cin hanci da sauransu gaskiya a nan muna jinjinawa ko ya cancanci a jinjinawa waɗanda suka zama jami'ai a wannan ɓangare kuma suka tsaya tsayin daka Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya ƙara taimakonsu akan wannan ayyuka don talakawa su ji daɗi su samu abu nan don haka ba da cin hanci a je aikin haji bai kamata ba karɓan cin hanci kuma bai dace ba yawanci jami'ai ke neman a ba da cin hanci shine wallahu ta'ala alam yace idan Allah yace mallam idan Allah ya hore masa ya samu kuɗin zuwa aikin haji amma mahaifiyarsa ya rubuta bracket mamarsa bata yi ba wato bata taba zuwa ba haka shi ma bai taba zuwa ba sai ya fara biya wa mahaifiyarta sa yace cewa shi kuma baɗi in Allah ya yarda in Allah ya hore masa shi kuma zai biya wa kansa hakan da yayi yace yayi daidai a kwarai kuwa yayi daidai insha Allah ta'ala so da ai ita mahaifiya tana ƙara shekara tana ƙara tsufa to kuma aikin haji yana buƙatar ƙarfi gaskiya to kai in ka gabatar da wannan ana fata in ana raye da izinin Allah niyyarka bi iznillahi ta'ala Allah ya taimake ka kuma Allah ya sa a samu horewa daga Allah din bayan ka biya mata taje ba kuma ka biya mata ka wurga ta kawai ta tafi ba da za a yi sa ka biya muku ko biyu ka je ka dauda wainiyanta shi yafi alkhairi yawa wasu suna tura dattijai kawai shikenan su je su wurga su kawai su tafi a je a tashi a fama da su suna ta wahala ka samu aikin haji ma ba samu an yi shi ba ko ba a yi shi yadda ya kamata ba wannan bai dace ba ka biya muku ko biyu ku tafi don ka kula da ita shi yafi amma in ba halin biyan duka biyu yanda kai din yayi amma ka tabbatar kana da amini cikakke wanda zai kula da ita ba kawai a tura ta haka kawai a je a wahalar da ita aikin haji wallahu a'lamu ba so muna fata Allah ya sa mu dace insha Allah zamu ci gaba da karatu cikin suratul tauba aya ta 73 muna fata Allah ya sa mu dace
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya
Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallam jahidil kuffara Allah ce ya yaki kafirai wal munafiqina ka yaki munafiqai ma waglub alaihim munafiqai kam ka kausa samu su wajen magana munafikai ka kausasa musu wajen magana saboda su munafikai suna da bambanci da kafirai kafiri kai tsaye an san kafiri ne amma munafiki yana jingina kansa ga musulunci amma cike yake da kafirci a zuci don haka Allah ya ce waghlub alaihim ka kausasa musu wajen magana Allah ya ce wa ma'awahum jahannam makoma su ita ce wutar jahannama wa bi'sal masir tirda makoma in ta zama jahannama Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu kamar da al-Hafiz Ibn Kathir ya rawaito rahimahullahu ta'ala cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tada siyuf guda hudu sayful lil mushrikin wato ayaki mushrikai wa sayful li ahli al-kitab ayaki ahli al-kitab wa sayful lil munafiqin ayaki munafiqai sannan wa sayful lil bugha wanda suke wato masu ketare iyaka su tsaya suna abunan wa in ta'ifatani min al-mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra to al-bughadin nan suma ayake su wannan sune abubuwa guda hudu da Allah ya umarni kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan haka don ka tirda makoma in ta zama wutar jahannama Allah ya kiyaye mu na'am
ya'rifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimata al-kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu wa ma naqamu illa an aghnahum Allah wa rasuluhu min fadlih fa in yatubu yaku khayran lahum wa in yatawallaw yu'adhibuhum Allah
Allah subhanahu wa ta'ala ta yahlifuna billahi ma qalu suna rantsewa da Allah basu fada ba wannan aya ta sauko dalilin maganar Abdullah ibn Ubay ibn Salul ko kuma dalilin maganar Jullas wannan aya tana iya saukowa dalili guda biyu ko sabuban saukanta ma guda uku ko sabuban saukanta guda hudu ko sabuban saukanta guda biyar shi yasa zaka ji wani sai an ce wannan ayan dalilin saukanta kaza a sake cewa abu kaza ma dalilin saukanta ma'ana shine zaka ga a littattafan ulumul qur'an zaka ga an ce ma nazala li asbabin akwai babi da malamai suke magana abun da ya sauko na alqur'ani saboda dalilai daban-daban sai abubuwa da yawa sun faru sai Allah ya sauko da aya wanda ta shafe su gaba daya sai gama maganar su gaba daya wani sai kuma akwai ma takarrara nuzuluhu wani kuma sai abu kaza ya faru sai Allah ya sauko da aya sai wani abu ma ya sake faruwa sai Allah ya sake sauko da aya ita wannan ayan da aka sauko da ita sai a sake sauko da ita a sake wani abu ma sai a sake sauko da ita shine ma takarrara nuzulu abun da yayi sauko ya maimaitu wajen saukowa saboda abun da yake magancewa kawai abu ɗaya ne yake sake zuwa to akwai irin wannan don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam suna nan a Madina sai wasu mutane biyu suka yi samu kusuma a tsakaninsu ɗayan juhaniyun ne wato ba mana muhajiri ne ɗayan kuma ansariyun ne ba ansare ne to da suka yi kusuma sai ya zama wannan juhani ɗin ya yi rinjaye a kan ansari kawai sai Abdullahi ibn Ubay ibn Salul sai yana magana yana cewa ya ku ansarawa mutanen Madina ya ba za ku taimaki wannan ɗan uwan naku ba a doke wancan juhani ɗin kuma a bashi rashin gaskiya tunda shine da gaskiya ba amma ya ce ina kar a bashi gaskiya a taimaki wannan ɗan Madina ɗin ya nuna yangaranci sai ce kai ni fa ina ganin misalin Muhammad wato misalin Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin mu in ji Abdullahi ibn Ubay ibn Salul kamar misalin da ake cewa ne ka ciyar da karenka ya koshi ya zo ya cije ka ko ya zo ya cinye ka wato ma'ana sun tarbi Annabi sallallahu alaihi wasallam sun bashi kara sun yi kaza haka yake wala kaga ra'isul munafiqin kenan yana fadin wannan magana sai wani mutum ya ce gaskiya wannan magana ta ka sai na gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana tsari da abun da ka faɗa ni ban yadda da maganar ka ba kuma sai na gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kan su ba wani munafirci ba ladewa yayi je zaga yayi faɗa ba kawai gaya masa yayi cewa zai faɗa don harka ce ta addini don in ka nade ka faɗa ma Allah zai bayyana shikenan kawai da ya faɗi haka sai ya wuce sai gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ga abinda Abdullah ibn Ubay ibn Salul ya faɗa. Sai aka kira Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka faɗi haka Abdullah? Sai ya rinka rantsuwa da girman Allah yace wallahi ban faɗa ba. Na rantse da girman Allah ban faɗa ba. Yayi ta rantsuwa da Allah. To sai Allah ya saukar da wannan aya. Yana cikin wannan magana, yana rantsuwa gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai asirin sa ya tono. Allah ta yahlifuna billahi ma qalu, zaka ji suna rantsewa da Allah ma qalu ba mu fada ba. Allah subhanahu wa ta'ala yace wala qad qalu kalimatal kufri, wala qad qalu kalimatal yahlifuna billahi ma qalu, suna cewa wallahi su ba su fada ba, suna cewa sam ba su fada ba. Allah yace wala qad qalu kalimatal kufri, hakika sun fadi magana ta kafirci. Wannan abun da ya fada na cewa ga misalin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafirta, kalma ce ta kafirci. Allah ce wa kafaru ba'da islamihim, sun kafirta bayan musuluntan su. Wa hammu bima lam yanalu, suka yi nufin yin abin da suka yi nufi ba kuma su ba su riski nasara ba, ba su nasara ba. Shine Abdullah ibn Ubay ibn Salul yayi nufin kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai ci nasara ba. Dai maganar kuma cewa Jullas shi kuma suna tawowa shi da ɗansa Agola, mana ɗan matarsa wanda ake ce masa Mus'ab, ba Mus'ab ibn Umair ba fa. Yawa, suna tafiya shi da shi akan jakuna, suna tafiya sai Abdullah, sai wannan Julla sai ya ce wallahi in dai abunda Annabi sallallahu alaihi wasallam, idan dai abunda Muhammad yazo da shi gaskiya ne, to kenan mun zama mun fi ma mu ne ma mafi sharri akan waɗannan jakunan namu da muke kai. Sai ɗan nasa Agola, ɗan matarsa kenan, ya ce Allah ya tsare mu daga abun da ka faɗa. Wannan abu da ka faɗa ba shi da kyau, kuma wallahi sai na ba Annabi sallallahu alaihi wasallam labari. Yanzu zan je in gaya masa. Sai ya wuce sai ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya ce Jullas ka faɗi wannan magana? Ya ce a'a. Sai rantse da Allah shi bai faɗi wannan magana ba. Dan ma sai Allah ya saukar, ce yahlifuna billahi ma qalu, suna rantsewa da Allah ba su faɗa ba. Wala qad qalu kalimatal kufri, ai Allah yana, Allah ya ce wallahi tabbas sun faɗi wannan magana ta kafirci. Wa kafaru ba'da islamihim, sun kafirta bayan da musulmai ne su. Wa hammu bima lam yanalu, domin lokacin da Mus'ab yace zai je ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai Jullas ya yi burin kashe shi, yayi kokarin zai kashe shi. Mus'ab ne abun Mus'ab ibn Hatim ne ko abun namanta, sai ya tsira ya gudu, bai samu dama ya kashe wannan dan nasa ba. To dai zai gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, shine Allah yake cewa wa hammu bima lam yanalu, kuma ma bayan sun faɗi wannan maganar sun kuma yi nufin ma abinda ba su nasara akan sa ba, shine kashe wannan yaro da yayi niyyar. Wannan duka dalilai biyu malamai sun ambata cewa sun sauka. Wasu sun ce a'a, munafukai ne a lokacin yakin Tabuka suka faɗi magana, suke rantsewa ko ba su faɗa ba. Shine Allah yake cewa yahlifuna billahi ma qalu wala qad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Wannan yana nuna rantsuwa abu ne mai sauki a gurin munafukai akan ƙarya. Allah ce wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlihi. Ba komai sa suke jin haushi ba, haushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, sai don kawai Allah ya wadata su, Allah da manzonsa sun wadata su. Min fadlihi, daga falalan Allah, sun samu wadata daga Allah da falala daga Allah, a ce wai manzo yana cikin su, har suna iya ganin sa, su yi magana da shi, ya kira su zuwa ga shari'a. Ai wannan ba karamin falala bane, amma sai suna jin haushi. Me ya hana su rike abun da Allah ya ba su na falala, su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? To Allah ya ce fa in yatubu yaku khairan lahu, in suka tuba suka daina yi, wannan zai fi zama alkhairi gare su. Amma wa in yatawallau, in suka juya kai suka ci gaba da abin da suke na munafirci, yu'adhibuhumullahu azaban aliman, Allah zai azabtar da su azaba mai radadi. Fid dunya wal akhirah, a duniya da lahira. Wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir, ba su da wani majidinci ko mataimaki da za su samu a doron kasa wanda zai taimake su, ba su da shi. In Allah ya kama su ba wanda zai tsaya musu, waye isa yace zai fidda mutum daga azabar Allah? Babu shi. Allah ya kiyaye mu. Wannan duka sifofin munafukai ne, ya kamata a nisance su. Rantsewa akan ƙarya, a faɗi magana a ce ba a faɗa ba. Ko in zo ana kusuma, kaga mutum yana zamewa, kowa yana kokarin ya wanke kansa, sai ka ji ana cewa wai laifi ba shi da ubangida. Wannan ba daidai bane. Kawai a faɗi gaskiya a tsaya, eh lallai na faɗa, eh lallai na yi, shikenan. Amma kuskure ne, sai a gyara. Amma baka faɗa ba, ka tsaya baka faɗa ba. baka yi ba ka tsaya baka yi ba ka zo latti eh na zo latti shikenan amma ban zo ba a'a kai ta wani zagaye zagaye mallan a tsaya kai a san Allah subhanahu wataala tsaya to sifa ne na munafirci a tsaya ana zagaye zagaye a fadi gaskiya kai a tsaya ana Allah sa mu dace na
فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون
الله سبحانه وتعالى ومنهم دقتكم منافقي أقول من عاهد الله وان ديك يوى الله القوري كو يوى الله القوري la in atana min fadlihi yace wallahi in Allah ya bamu daga falalarsa lanasaddaqanna wallahi zamu yi sadaka mu yi kyauta mu bayar fi sabilillah wala nakunanna minas salihin kuma wallahi zamu zama daga cikin salihan bayi wannan shine Hatib ibn Sa'labah ko Sa'labah ibn Hatib Sa'labah ibn Hatib shine wanda ya zama ya samu wannan matsala yana cikin talauci amma kullun yana masallaci tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ana ibada da shi ana komai da shi sai zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah kai mun addu'a na samu kudi in na samu kudi zan bada haƙin Allah zan bada zakka zan taimaki ƴan uwana zan ba su komai da komai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya sa'alaba ka tsaya a inda kake ka ci gaba da ibada yace ya rasulullah amma addu'a yace ba mamaki in Allah ya baka kudi ka kasafa bada abun da ya dace ka bayar ba mamaki ka kasa bada zakka ko ka kasa bada sadaka ko taimakon ƴan uwa ko taimakon talakawa ba mamaki ka kasa yi ba ya sake cewa ya rasulullah ni dai amma addu'a in samu kudi dai ka san daiwa yanzu in mu ne ma ai kusan hakan za a yi yawanci kowa yanzu in kaga mai kudi yana burge kai kaje ka tambaye shi da Allah yana da matsala ko bai da matsala kaji in ya ga ma matsalar sa in kai wasa zaka kasa dawowa gida to amma kowa kudi to shine Sa'labah yace a roƙa masa rannan da ya matsa wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kawai sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya Allah azurta Sa'labah da dukiya shikenan Sa'labah sai tinkiya tinkiyar ta rinka aihuwa da tsutsa take aihuwa da kiyashi haka tinkiyar ta rinka aihuwa kawai sai karuwa suke sai filin gidansa ya masa kadan Sa'labah dukiya ta yi yawa kawai sai ya yi fili a gefe nan ma yayi kadan Sa'labah sai ya koma gefen gari yana dai zuwa sallan jam'i daga nan sai Sa'labah ya zama banda azhar da al'asr ba inda yake samun jami'i duk sauran salloli a can yake yi wajen ɗawainiyar dabbobi da ɗawainiyar dukiya da sauransu ko ta ina dukiya Sa'labah gefen gari ma ya yi masa yawa sai ya ƙaura kawai can jeji ya sai fegi fili ƙato ya koma can Sa'labah sai dawo sai juma'a yake zuwa masallaci tun yana zuwa juma'a sai wayi gari juma'a ma ba zai iya zuwa ba sai dai in irin an taso a masallaci mutanen ƙauye suna kowa sai dan faki wani dan lokaci sai zo ya tare su ya labarin Madina sai su ce kaza 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 ina labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su ce kaza 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 sai su ce sai ya koma kaga aiki ya jika to Sa'labah fa maganan zuwa ya tambayi mutane ma sai gagara kawai sai bace lumul Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ina Sa'labah kace ya rasulullah Sa'labah dukiya ta kai inda take yana can jeji ya kaura lamarinsa dukiya ta masa yawa musulmai suna ce wai Sa'labah yace kai ton Sa'labah baya zuwa masallaci baya sallah baya komai yana can akace yana can to yanzu lokacin zakka yayi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tada wasu mutane yace ku je gurin as-sulami ku ce ya baku zakka ku wuce gurin sa'alaba ku ce ya baku zakka wa'annan su biyun gare su na tura ku ku je ku karbo zakka suka tafi gurin sa'alaba suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko mu mu karbi zakka a gurin ka ga littafi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da stamp din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don a tabbatar cewa daga gaske suke sa'ala baya karanta yace zakka kace eh su to amma ko tayi kamar da jizya wanda kafirai suke bayarwa kaga wannan fa kullun tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake sallah amma dukiya ta ɗebe shi ya rikice shi za wani in Allah ya bar shi cikin talauci wallahi ya gode wa Allah amma in ka tafi wani guri to ka tabbata kai da addini sai Allah ƙarshen ta gaba ɗaya zaka so mu ganin ma jingina kanka ga addinin ma kaman abun tsoro ne to mutum yayi taka tsantsan inda kawai Allah ya ajiye ka tsaya anan shi yasa Allah yake cewa wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha ka hakurtar da kanka da masu kiran Allah safiya da maraice kuna dan zaune a masallaci har ma kana iya yin itikafi ta idan mutum yace a a kawo kaza to ba magana itikafi ba sai kawai abin da hali yake to sala ba yace gaskiya wannan zakato to zan da yi shawari kage daga manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallam ya san manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallam yace amma zai yi shawari sai suka wuce gurin sulami suka ce to kafin ka gama shawari bari mu je mu dawo da suka zo gurin sulami suka ce ga sako daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ɗan aikansa ne yace madalla da ɗan sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dauko dabbobin da suka fi kowanne daraja yace akai gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sadaka suka ce a manzon Allah ya hana mu dau mafi kyawun dukiyarka kaga lokacin da ya aika Mu'adh ma yace iyyaka wa kara'ima amwalihim da yau karka dau fasagarke ko uban garke kace shine zakka a in ka zo dauka yace musu a ni ne na yadda na san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yadda a dau wanda yafi daraja a dukiyata ba wannan da son raina ne ni ne nake son in yi sadaka in kusatu da Allah da mafi kyawun dukiyata ni ne na bada wannan da sani na nayi haka suka ce to shikenan falillahi alhamdu suka kora aka tafi suka sake koma ta kan sa'alaba suka ce to mun dawo yaya yace kai bas ya ku koma dai tukunna sai in na gama shawari zan neme ku ka sai mu je ce zai neme ka kam kaga ai ba za ka dawo ba kenan suna tawwa suna isowa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun ba su bude baki suka ce ga abun da ya faru ba sai yace waiha sa'alaba kai ton sa'alaba tun ba su ce masa komai ba Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da shi abun da ya faru yace waiha sa'alaba kai ton sa'alaba sa'alaba yayi asara yace Allah i albarka a dukiyar as-sulami Allah i albarka a dukiyar as-sulami Allah i albarka a dukiyar as-sulami sai dai faɗi aka sau wannan tun ƴan sakon ba su faɗi abin da aka yi ba sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi wannan suka ce ga abin da as-sulami yace kuma ga irin dukiyar da ya bayar yace shikenan Allah ya masa albarka suka ce sa'alaba kuma ya rasulullah ga yadda muka kare da shi yace ku kyale ba damuwa shikenan suka zauna sa'alaba yanayi ya kai yanayi shikenan sai Allah subhanahu wataala ya saukar da waɗannan ayoyi wa minhum man ahada Allah daga cikin munafukai akwai wanda yayi alkawari wa Allah la in atana min fadlihi wallahi in Allah ya bamu falalarsa lanasaddaqanna wallahi zamu yi sadaka wala nakunanna minas salihin kuma wallahi zamu zama daga cikin salihan bayi Allah ya ce falamma atahum min fadlihi lokacin da Allah ya basu daga falalarsa bakhilu bihi sai suka yi rowa ɗan uwansa ba suka kasa samu wata wallau suka juya baya daga sakon Allah da sakon ƴan sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hum mu'riduna suna masu kauda kai suka bijire kaman da su suka yi wa kansu arziki kaman ba daga Allah ba kaman ba su ne talakawa da ba Allah ta fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim sai Allah ya kyale su da munafirci a cikin zuciyarsu ya bar su munafirci ya tasiri a cikin zuciyarsu ashe Allah ya wanke ma munafirci ma falla ce daga Allah in Allah ya barka da munafirci sai ka shiga bala'i
ka kwatanta kusatuwa ga Allah ta hanyar yin sadaka da bada zakka da ya dace, sai Allah ya ƙara daga ka, ya ƙara wanke ma bala'i a cikin zuciyarka, ya ƙara wanke ma dukiyarka, ya kuma ƙara ma arziki ta inda baka tsammani. Baka fa aqabahum nifaqan fi qulubihim, sai Allah ya bar musu munafirci a cikin zuciyarsu, ila yawmi yalqawnahu, har ranar tashin alkiyama za su zauna da wannan munafirci ne. Bima akhlafu Allah ma wa'aduhu, saboda dalilin saba wa alƙawarin Allah da suka yi na alƙawarin da suka yi masa cewa in ya musu arziki za su yi, sun saba. Wa bima kanu yakdhibun, saboda kuma ƙarya da suka kasance suna yi. Kaga shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace alamatul munafiqi guda uku ne mafi girma, idza hadatha kadhab, gashi ne ya fito a aya, wa idza wa'ada akhlaf, sannan wa idza tumina khana. Wannan su ne manyan sifofi na munafiqai. Da wa'innan ayoyi suka sauko, sai wani mutum ya dau wa'innan ayoyin a guje, sai fita bayan gari sai gurin Sa'alaba, yace Sa'alaba ka halaka, Sa'alaba ka yi asara, Sa'alaba ka tabe, ga abun da Allah ya saukar a kanka. Yanzu nan da ƴan sakon manzon Allah suka koma sallallahu alaihi wasallam, ga ayoyi da suka sauko bari in karanta maka. Sai jiro masa wa'innan ayoyin. Sa'alaba da ya ji halaka ta kai halaka, sai ɗebo dukiyan gaba ɗaya, abinda ya ɗebo sadaka, iya zakkan da ya kamata ya bayar, da da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika bai bayar ba, sai yanzu ya ɗebo ta, sai zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Rasulullah ga zakkan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mun wuce nan, ka san musulunci baya karban gaskanci mala. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba mun wuce nan. Bayan sai mutum ya muku gori ya tattake ku ya ce bari mu yi nazari, bayan sati biyu ku koma ya ce ku koma za mu yi nazari, bayan sati biyu ku koma ya ce za mu yi nazari, wai akan taimakon Qur'ani ko akan taimakon wani abu, sannan can an jima ya ce to kun dame shi ya baku kuma sai ku karba, haba mala, wallahi ku je ku yi ko a gindin bishiya ku rinka sallah. In mutum ya muku wannan walakanci, wai zai gina masallaci ko zai bada taimako, shi yasa ma a daina walakanta kai ana neman taimako wai gina masallaci kawai. Mala in kana da halin sayan fegi sai fili, ka ce wannan ya Allah, wannan Allah naka ne, ina son in gina masallaci, taimake ni, fara tara yashi ko da karfinka ka rinka ɗebowa in baka da ikon siya. In mutane suka ganka suka ce suna so su yi tarayya da kai cikin wannan, shikenan fa lillahi alhamdu, ku zo mu yi. Amma sai mutane sai kaga sun gina masallaci ya kai linta, sai a tarba takardu kuma ana neman taimako, wai a samu a ƙarisa, me yasa da da kuka gino daga ƙasa ya zo nan ba ku kai ba? Annabi sallallahu alaihi wasallam da yaje da kuɗin sa ya sai filin gina masallaci da gidansa, filin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuɗin sa, ce ni ne a kaina ni zan biya, da kansa aka rinka tono yana ɗaukan foge a kansa sallallahu alaihi wasallam yana zuwa yana wurgarwa. Amma sai mutane su zauna kawai muna jiran wani ya zo ya bamu taimako, sai an daidaici wanda yake bukatar zai yi takara, sai ta ku kila shi shine tiblanta, wai za ku yi masallaci, haba mala. Ko a daidaici wani mutum wanda ya gama zai yana neman second tenure ko wani abu makamanci haka, ya ce ku naɗa wani, wai har mutane sun koyi dabarbaru koyawa mutane sata a dukiyar gwamnati ta hanyar gina masallaci. Kun koya masa sata a yi, in ya zo ya bayar kuma ku ce kai wani ya bada mu, mun yi tsammanin miliyan biyar ya zo ya bamu miliyan ɗaya. Ka ji wani ƙarin rashin kunya da rashin asara da rashin mutunci. Waye ce ku yi tsammanin miliyan biyar? Waye ba shi miliyan biyar a cikinku? Irin waɗannan abubuwa musulmai ya kamata mu gyara, yawa mu dawo cikin hayyacinmu. In za ka gina abu kawai ka gina, wanda ya ga zai yi musharaka da kai ya zo ya taimaka. In mutum bai zo ba shi kenan, watakila ba shi da hali. Da haka da aka kawo Sa'alaba ya zo ya rinka kuka a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a wannan shine cikaton ayoyin can, qul anfiqu taw'an aw karhan lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasiqin. Qul anfiqu taw'an aw karhan, ka gaya musu ko ku ciyar dole ko ku ciyar a'a bisa son ranku, ku zo da shi bisa son ranku, ko a tilas ta ku ciyar, lan yutaqabbala minkum, ba za a karba ba, ko kun bayar Allah baya so ba zai karba ba. Innakum domin lalle ku kuntum kun kasance kauman fasiki na mutane ne wanda suka fitar daga tsa'a wa Allah. Manzon Allah ya ko ƴan sako sallallahu alaihi wasallam, wanda in ka bashi ka samu falala duniya da lahira, wai ka ce musu kana da ra'ayi, gobe ka dauko dukiyan ka ce zaka ba manzon Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, haba to ku ba ku yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda yayi wasa da hankali ku, in dai aikin addinin Allah za a yi yace kaza kaza, wallahi ku bace da dukiyarsa. Amma in aikin ka ne ka kaskantar da kanka ka je ka ce ragon suna, wannan kan duran da ya baka kai ka sani. Amma in dai aikin addinin Allah ne, kuka zabi mutum, wallahi ya kamata ya gode wa Allah ya ce ni da kuka zabe ni na gode wa Allah, ya ba ku dukiya. Amma yace zai wasa da hankalinku, ku kyale shi. In kuma haka bayi da hali, nan kuma kar ku yi tsammanin cewa bai baku bisa abun nan bane, a'a, sai ku yi masa fatan Allah ya hore masa, wannan shine al'amari. Saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasuli, ba komai ya hana a karbi sadakokin su ba, a karbi abin da suke bayarwa fi sabilillah ba, sai don sun kasance sun kafircewa Allah, sun kafircewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai aika hada takadda da stamp din sa, yana cewa ka bayar bayan Allah ne baka, kuma kai ka je gunsa kace yama addu'a, ka rinka jajircewa yama addu'a, yau gashi sauki ya samu, yau kace wai ka bi direwa manzon Allah, wai kana da ra'ayi, yau ka zo da shi. Manzo Allah ya ce ba na so, yayi 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 ila wannan zakar haka ya dauke ta ya koma da ita, har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya bai saki karban sadaka a gurin Sa'alaba ba. Abubakar ya hau khalifanci radiyallahu anhu, Sa'alaba ya dauko wannan zakar ya kawo ta gurin Abubakar, ya ce ya khalifata rasulillah ga sadaka ta, shekara ta yi ga zakka. Abubakar ya ce ina ka zo da zakka gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, muna gani yaki karban sadakanka, ni waye zan karbi sadakanka, manzon Allah yaki karba, koma da kayanka bana su. Har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu, Sa'alaba yana raye, Umar ya hau khalifanci, ya dauko zakka da shekara ta yi, ya zo gurin Umar radiyallahu ta'ala anhu, yace ya khalifata rasulillah, ya Umar amiral mu'minina, na ga sadaka ta nan, lokaci shekara yayi na zakka, yace kai dinwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gaban mu ka kawo zakka, yace baya so, a gaban mu Abubakar yaki karban zakkanka, ni Umar ni dinwa wa incan sun yi karban zakkanka, in karba ba zan karba ba, bana so, tabi da ita. Shi ma ya watsar da shi. Sai zamanin khalifa Uthman radiyallahu ta'ala anhu, Sa'alaba ya daigo, ya daigo zakka, ya taho da ita, yace ya khalifata rasulillah, ga zakka nan na kawo, shekara ta yi. Uthman yace a'a, ka kawo zakka lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaki karba, ka kawo lokacin Abubakar yaki karba, ka kawo lokacin Umar yaki karba, ni ne zan karba, ni dinwa, me zan ce musu in naje gaban Allah, bana so, tafi da zakkar ka. A zamanin Usman ya rasu, shi Sa'alaba ba karbi zakkansa ba, duka wayannan sun yi karban zakkansa. Saboda wa za a yi wa addinin musulunci, ka ce za ka masa gori, ka ce za ka masa gadara da dukiya, babu banda wannan. Don haka Sa'alaba a nan haka ya mutu, a haka ga ayoyi nan Allah subhanahu wataala ya faɗa. Allah ta fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu, har su mutu da wannan munafircin za su tafi da shi, duk da wannan kawo dukiya da ba a so. Shi sa in mutum ce zai wa addinin musulunci wargi ba a karba. Allah ya kiyaye. Na'am.
Alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allah 'allamul ghuyub.
Allah ce alam ya'lamu, wai shin basu sani bane su masu irin wannan hali da su munafikai, basu sani bane anna Allah cewa shi Allah ya'lamu sirrahum, ya san sirrin su, wa najwahum, ya san ganawa da suke a boye, duk abin da suka tsara sun basu san Allah ya sani ba. Wa anna Allah kuma lalle Allah allamul ghuyub, Allah masanin gaibi ne, ba san haka bane. Sai mutun ya buye yana tunanin wani abun nan, yana yaudaran ku, ai Allah ya sani. Na'am.
Alladhina yalbisuna al-mutawwi'ina min al-mu'minina bis-sadaqati walladhina la yajiduna illa juhdahum وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ
waɗannan ayoyin kuma dalilin saukansu shi ma muna nan muna aikata irin wa'innan abubuwa a zamanin yanzu. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana buƙatan ciyarwa da dukiya, a kawo dukiya fi sabilillah don a taimaki talakawa kuma a ɗaukaka addinin Allah. Abdurrahman bin Awf radiyallahu anhu ya zo ya ce ya Rasulallah, ga uƙiya 100 na dinari na ba da ita fi sabilillah. Al-Hafiz Ibn Kathir ya ce da Umar radiyallahu ta'ala anhu ya ji shi sai da ya razana, ya ce kai da gaske kake lafiya kuwa, ƙudiya 100 na zinari yace ni dinnan da kake gani ina da samaniya ta ala ina da zinari ƙudiya 8000 saboda haka na raba biyu 4000 na bada su zanciyar ne fi sabilillah zanciyar yau in yi gobe in yi sai na ciyar fi sabilillah in ka lissafa ƙudiya 8000 a yanzu kai converting to Nigerian currency za ka yi mamaki biliyoyin kuɗi ne Abdulrahman bin Auf da ya bada wannan mutane suna zazzaune munafukai a gefen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wancan ya taɓa wancan riya ne ya sa ya bayar yanzu ma muna yin wannan sai a gayyaci mutane a yi taro za a gina masallaci ko makaranta in wani ya zo ya yi iya kokarin sai bayar sai ya ce oho wannan yana da political ambition riya ne su suna nan a gefe ba sa bada kokowa wani ma ya rike biro da takarda wai yana rubuta sunan mutum da amount din da ya bayar shi baya bada kokowa kawai lissafawa yake to wannan matsala ce shine Allah yake cewa allazina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat wadanda daga cikin munafukai akwai wadanda sifar munafukai ne wadanda suke yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina suke taba juna suna lamzi suna abuna yafate suna zunde ga waɗanda suka zo suna da'a wa Allah kuma sun zo bisa sauran ransu suka dauko dukiya suka bayar mu'mine Allah ya ambace su minal mu'minina daga mu'mine irin su Abdulrahman bin Auf fi sadaqati suna zunden su suna ce riya ne wannan tsabar kuɗi sai ka ce abuna in ba riya ba a zamanin mu ne yanzu kuma ce in ba yana da political ambition ba ya zai bada wannan kuɗi har duk ƙarya ne to bai kamata ba ka ruwanka in mutum ya ce fi sabilillah ya bayar ku ce kawai fi sabilillah ya bayar tsakaninsa da Allah wannan Allah ne sani duk wanda ya bada dukiya ya ce fi sabilillah kar kai daka masa hukunci ka ce riya ne sai in ka zama irin sifar munafukai da Allah ke faɗa wannan aya ku daina zama a gurin da ake neman taimako kuna zagayawa kuna cewa wani ya bayar riya wani ya yi kaza wani ya yi kaza can an jima kuma Allah ya ce wallazina la yajiduna illa judahum fa yaskharuna minhu wannan malamai sun faɗi dalili biyu akwai wani mutum da ya zo shi tun da ya ji za a yi cewa fi sabilillah ya rinka dako yake yana yin dako taron kuɗin nasa gaba ɗaya dinari biyu ne wadda sa'i biyu kawai ya saya na tam sai ya raba biyu sai bar ɗaya ga iyalansa ɗaya sai taho gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah ni dako nake yi iya abin da Allah ya hore mun kenan na samu guda biyu na raba na bar iyalaina ɗaya wannan kuma na kawo shi fi sabilillah ka shigar da ita cikin sadaka ya rasulallah Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya maka albarka cikin abin da ka bari wa iyalanka da abin da ka bayar su wa'incan na gefe gefe suka ce wannan kuma Allah da manzonsa me za su yi da sa'i daya irin sa ne yanzu aka ji kajiwa ne wai 3000 ya bayar wani 3000 ya bayar wanda ya bada dumbin kuɗi an ce riya ne wanda ya bada dan kadan an ce kaza munafirci kenan sifa ta munafikai haka ne ba wanda isa ya gwaninki a gurin munafiki duk kirkin mutum munafiki sai ya kushe shi sai ya samu illansa ya faɗa bai dace ba shi zakar kullun ka zama kai dan kushe mutane ne kai dan faɗan illolin mutane bi wannan hasara yake kawo wannan don ka shi wancan mutumin wasu abin Al-Hafiz Ibn Kathir ya kawo cewa akwai wanda shi kuma a'a mutum ne mai launin baƙin fata ya taho da ya zo ya samu wata raƙumi mai kyau ƙosasshiya raƙuma ya kiwata ta ya yi komai shi kuma gashi baƙin fata ne ya koro ta lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kira a zo a ciyar fi sabilillah sai ya koro ta ya taho gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah wannan na bada ita fi sabilillah ya ce ya rasulullah kalli wacce taguwa Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kalla sai ya ce ya rasulullah hiya fi sabilillah sadaqa na bada ita fi sabilillah ya rasulullah eh abun da kaga dama da ita kawai sai munafukai suka ce wai shi wannan taguwar da ya bayar ma ta fi shi kyau shi baƙin fata ne to sannan kuma talaka ne ka bada abun da ya fi ka da wannan taguwar ba ta fi shi daraja ba sai manzo Allah ya ji sallallahu alaihi wasallam sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bal ina wallahi ya fi taguwar kuma ya fi ku alkhairi a gurin Allah subhanahu wataala da ku da taguwar wannan mutumin ya fi ku alkhairi harkar ba ta jar fata bane harkar ba ta launin fata bane harkar ba ta larabci bane harkar ta addini da imani ne don kana sallallahu alaihi wasallam ya musu raddi take yace da ku da taguwar wannan mutumin ya fi ku alkhairi sun daga kan kulinka zama in ana taron fi sabilillah kulinka lissafa mutane wani me yake wani me ya kawo wanda ya kai kaza a ce dan siyasa ne wancan ya kai kaza a ce mai kudi ne yana neman a san shi ne wancan ya kai a'a kar ku yi wannan in dai a gurin taron addini ne kar ku yi wannan in kana da iko ka bayar in baka da iko in mutane ce ya bayar fi sabilillah kace Allah kai masa albarka cikin dukiyarsa Allah ka bashi maiwa shikenan iya abun da zakai in don Allah yayi in ba don Allah yayi ba Allah shi ya sani kai kai abinda ka sani abinda ka gani zahiri kar kai masa hukunci da abinda baka sani ba dan haka Allah subhanahu wataala sai sauko da aya yace allazina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat munafiqai sune wadanda suke zindin wanda yazo yana bada dukiyarsa fi sabilillah irin Abdurrahman ibn Auf daga cikin mu'minai wallazina la yajiduna illa juhdahum haka nan kuma suna zindin wanda shi bai samu ikon bayarwa ba sai iya kokarin sa shine wanda ya bada sa'i da fa yaskharuna minhum sai su linka izgili gare su Allah ta sakhira Allahu minhum Allah ya mayar musu izgilin su kansu walahum azabun alim suna da azaba mai radadi ranar tashin alkiyama Allah ta istaghfir lahum ko ka nema musu gafara ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aula ta istaghfir lahum ko ka nema musu gafara lan yaghfir Allahu lahum Allah subhanahu wataala ce lan yaghfir Allahu lahum in tastaghfir lahum 70 marratan kai koda zaka nema musu gafara sau 70 fa lan yaghfir Allahu lahum Allah ba zai gafarta musu ba zalika hakan ya faru ne bi annahum saboda su kafaru billahi sun kafircewa Allah wa rasulihi sun kafircewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahu la yahdi alqaumal fasiqin Allah bai shirye da mutane fasikai annabi sallallahu alaihi wasallam da yaji Allah ya ce in tastaghfir lahum 70 marratan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to tunda Allah ya ce sau 70 in nema musu gafara to bari zan kara akan 70 ne wataƙila Allah zai gafarta musu duba manzon Allah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim ya ku bayin Allah ya za ku saki sunnar manzon Allah kuna bin sunnar wasu mutane wallahi manzon Allah bin sa shine da morewa duniya da lahira Allah ka azurta mu da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta bari ya kara akan 70 din da Allah ya ji manzo Allah ya ce zai kara akan 70 sai Allah ya sauko da wata aya ta suratul munafiqun sai Allah ya ce istaghfir lahu aw la sawa'un alaihim astaghfarta lahu am lam tastaghfir lahu lan yaghfir Allah lahu can ba iyaka ba fadi adadi ba sai Allah ya ce yanzu kan daidai ne ko ka nema musu gafara ko sau nawa ma ko ka nema musu gafara lan yaghfir Allah lahu Allah ba zai gafarta musu abin da yasa shi manzo Allah wasu yake kowa sai ya shiga aljanna ina munafikai ba za su shiga aljanna ba kafirai ba za su shiga aljanna ba miyagun mutane ba za su shiga aljanna ba mushrikai masu yin shirka ba za su shiga aljanna ba Allah ka sa mu dace insha Allah ta'ala muna raye za mu ci gaba daga inda muka tsaya muna fata Allah ya sa mu dace wallahi ta'ala a'lam.